mun sami matsala ne irin na yanayin tsaro inda aka sami irin waɗannan Boko Haram za a ce wanda suka zo garin mu suka
lalle dusan da yanno zama Boko Haram zai yinge no kan dai tangamir kwarara nan kai ni boran wi to irwo irgo bore kai mun duga bura inga tikan girbin ka banda inni gine margu ga kane woni jalla bora lalle mo sintina kai tun kano sai irin humbur kaina irin humburu zama fonde no suburi amma irko hino dinga bonara irko ni halasi kalir kaga to newo lalle mo kai kaga to newo ai hin gina ran sai kan idduku bai ne hannu zama alwato kan cinir ka inni gine zumandi yadi mo halka sun inni no fu kan kani girbin ka banda mo irgo ni kala governoro da ansar fu kan dir sai zuriya inda fa kai wato dinga no yegi wodin banda koi ne irin yega ne matuno irga te koini zama su bai kulno irgo wono gudu gaksine sate ken gonge bongole rago girgaksine yadi mono kwara bore mu girgaksine me ngwari da bankare yan irgo wono sabu jinjin bore se halmanci musu so won kai irgo non wada daga ti irko mu kande irse lakalkanai koine dirgadu irga bai mirno batmaye kan irga goyga me ngwari cici wodi ngani di gwamnati to gudu dogo nai sate ken kan dirse gaksine mu gudu dogo nai ihin kanta irga cen tunan di Nigeria da Niger da Chad da Cameroon jin funega imaton ton gurja kan igo wono te gadu gaban da Boko Haram zai lakaltuna irin mandon da won kai gona ga te sun fa amma in ne imkan kaman di inge wani gurja gano irwo sintina ga kai irka ne won motin karano irka irsi kalir borwaita cin dinka to ir borwaita cin dinka din si inge bafuna te kala fu yaggara wodin bonno irgo kan ku korban daga jama'o kan gona ga di wo kulka girgar ne won hun kuna irgo to danga bor zambar hinka de dandi kai gona ga bafuna yi fu zungu dula sabaira amma jama'a dini borakuddu mono goira refugee gono deplacer gono tournai mu gona
600 ko da nawa ne bisa ga namu misali amma wannan akwai refugee shi ki diflasi returne duk sun suna cikin wannan adadi.